da babaru bane hasdiya ne shi yasa suka ce kariya ne amma wannan gaskiya ne tabiyan tafi karfin rakiya ne ago wana tambayan mu ba mu gajiya ne in girma mu kenan bane to badiya ne in muka tada bisa kida nasiha ne wai bake mana ganin ba mu da tarbiya ne to sannunku mahasada ban jin su kawai saka bankin mu domin daga yankin mu duk dai daga sautin mu God is truth to conquer troops but tell the truth unknown to youth and all the hoods across the noops and cranny stars open books this our writers with skills to sell burn my lighter till heat is felt sick of this fake lie dear god be my nurse spare me anytime I go broke y'all refill my purse of pennies madala bugu da kari listen to adonis
naga gurgu a murgu kuma naga mugu a lungu aikin ka dasa a mudu hankali da karkai ka fumble naga gurgu a murgu kuma naga mugu a lungu aikin ka dasa a mudu hankali da karkai ka fumble gaskiya ne gaskiya ne
gaskiya
ne gaskiya ne
kware kuwa gaskiya
ne mun gane mun gane
Ruwan sanyi ba ni in yafa So cool ba ni in kara Da rana I say da rawa Da wuce samin matafa Hustling from city to lungu Da muje from winter to zangu Har ma mu kai ma to Moscow Da yamma mu huta balangu
The time is due Even set over two Awa mu muhi du Cause we are brand new The time is due Even set over two Awa mu muhi du
Yourself not hero, oh oh. We don't need another hero. Look yourself for me, hero. You yourself not hero.
Naga gurgu amurhu, kuma naga mugu alungu. Aikin ka dasa amudu, hankali da karkai ka fumble. Naga gurgu amurhu, kuma naga mugu alungu. Aikin ka dasa amudu, hankali da karkai ka fumble. Gaskiya ne, gaskiya ne.
Gaskiya
ne gaskiya ne
kware kuwa gaskiya
ne mun gane mun gane
mun gane
mun gane mun gane
kware kuwa mun gane
The life where you live in now one No things where you will get another one Help somebody even if now one I do this game Sabi boy concept Feel you man
KBS on the beats